Huh. I remember we worship the king. Oganiba.
Ya ubamu wanda ke cikin sama a tsarkake sunan ka mulkin ka shi zo kada ka kai mu cikin jaraba amma ka cece mu daga mugunta nayi wannan roƙo cikin sunan Kristi uba har abada mulki da iko naka ne kai addu'a sake muna sarte kunji ku dan uwana addu'a ya